This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC.
Wani harin da dakarun Amurka da Birtaniya da na Birtaniya suka kai ya kashe mutane 16 tare da jikkata wasu 35 a Hodeida a Yemen. Dakarun Isra'ila sun kai har-hare a fadin zirin Gaza wanda ya sanadiyar kisar mutane 13 a wani sansani inda mutanen da suka rasa mahallansu suke neman mafaka. Wani harin da dakarun Ukraine suka kai ya afka wata tashar safarar mai a tashar Port Harkov a yankin Krasnodar na Russia.
To kanun labaran kenan. A bangaren rahotanni za ku ji yadda a nan Amurka masu taimakawa alkali suka tabbatar da tuhume-tuhume har 34 da ake yi wa tsohon shugaban kasar Donald Trump, wanda yanzu haka kuma shine dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican a zaben da za a gudanar a watan Nuwamba. A jamhuriyar Nijar ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan makomar kasar gumin dan bindiga a Najeriya Baleri da wasu ɗan ta da kayar baya da jami'an tsaron Nijar din suka kama.
Gabanin Najeriya ce kadai ya kitaro nan mun kama sai mu ba saboda akwai wannan rijejeniya gare mu da suda. Yanzu abin ne ya sauya saboda wannan ɗan matsaloli da muka samu ta tsakanin mu da su.
Haka ma za mu kawo muku shirin da dan gari da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya kamar yadda muka same su. Wata tashar talabijin mallakin Houthi Al-Masira ta faɗa yau Juma'a cewa hare-haren Amurka da Birtaniya sun kashe mutane 16 sannan wasu 35 sun jikkata a gundumar Hodeida a Yemen. Tashar ta ruwaito cewa har-haren sun auna wani gini ne da ke lardin Al-Haq da gabar tekun Salika a Hodeida, inda wata tashar rediyo take amfani da shi. Sojojin Amurka da Birtaniya sun ce sun kaddamar da har-hare akan mayakan Houthi ne jiya Alhamis a wani bangaren yunkurin su na hana kungiyar mayakan kawo cikas a harkar zirga-zirgar jiragen ruwa a Bahar Maliya. Babbar cibiyar gudanarwar sojojin Amurka ta faɗa cikin wata sanarwa cewa hare-haren na dakarun Amurka da na Birtaniya sun afka wurare 13 da suka auna a yankin da ke ƙarƙashin ikon Houthi a Yemen. Yau Juma'a dakarun Isra'ila sun kai hare-hare a fadin zirin Gaza, inda shaidun gani da ido suka bada rahoton aukuwar hare-haren sama a birnin Rafa na kudancin Gaza, inda yakin da aka kwashe kusan watanni 8 ana yi ya maida hankali a baya-bayan nan. Wani harin da ya tada gobara sannan ya kashe mutane da dama a wani sansani inda mutane da suka rasa mahallansu suke fakewa a ƙarƙashin mako. A ƙarshen mako ya haifar da sabon suka. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce yau Juma'a dakarun Isra'ila sun afka yankin Rafa da ma yankin Nusairat a tsakiyar Gaza. Sannan wakilin AFP ya ruwaito zafafan hare-haren bumabumai a yankin Arewa. Wasu hare-hare a wurare daban-daban sun kashe jimillar mutane 13 cikin dare a cewar wasu majiyoyin ma'aikatan lafiya a wani asibiti a sansanin 'yan gudun hijira a Daira Bala da Nusairat. Rokokin da sojojin ruwan Ukraine suka harba sun afka wata tashar mai a tashar jirgin ruwan Rasha ta Kafkas a yankin Krasnodar yau Juma'a, abinda sojojin Ukraine suka wallafa a manhajar aiki sakonni ta Telegram. Sojojin sun ruwaito fashewar wani abu a tashar yayin da ma'aikata suke kokarin gano irin asarar da ta biyo bayan harin da aka kai da makami mai linzami irin Ukraine na Neptune. Makaman tsaron saman Rasha na zamani sun sake gazawa wajen dakile hare-haren makamanmu masu linzami da jirage marasa matuka, sannan sun gaza kare muhimman gine-gine inda suke adana muhimman kayayyakin bukatun sojojin Rasha a cewar sojojin Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa ta kafar Telegram cewa makaman tsaron samanta sun kakkabo makamai masu linzami biyar da jirage mara matuka 29 da aka auna Krasnodar da su. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa bangaren rahotanninmu. Wata kotu a birnin New York a nan Amurka ta tabbatar da aikata laifi kan tsohon shugaban ƙasa kuma ɗan takarar jam'iyyar Republican a zaben shugaban ƙasa mai zuwa Donald Trump. Na bada bayanan kuɗaɗe na ƙarya domin ɓoye wasu kuɗaɗen da ya baiwa wata jarumar fina-finan batsa don taimakawa samun nasarar zaɓen da ya yi a shekara ta 2016. Zara Aminu Fage na ɗauke da fassarar rahoton Tina Train daga New York.
Kotu ta samu Donald Trump da aikata dukkanin laifuka 34 da ake tuhumar shi a kai bayan tattaunawa ta kwanaki biyu. Masu taimakawa alkali sun sanar da cewa Donald Trump shi ne shugaban Amurka na farko da aka tuhuma a kotun aikata manyan laifuka. An tuhume shi da saka bayanan ƙarya a takardun hada-hadar kasuwancin sa gabanin zaben shekarar 2016. Bayan sauraron hukuncin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a shekarar 2024 ya fice daga kotun. Yana mai cewa masu kada ƙuri'a za su yanke hukunci akan makomarsa a ranar zaɓe.
This was a rigged, disgraceful trial. The real verdict is going to be November 5th by the people.
Professor a Jami'ar Virginia Barbara Perry ta ce masu kada ƙuri'a kila ba za su hada da Trump ba a zaben.
It would be the case that if he maintains his residency in Florida, a state where convicted felons are not allowed to.
Idan ya ci gaba da zama a Florida, jihar da ba a yarda da masu aikata laifuka su yi zabe ba, a zahiri ba za a bar shi ya zabi kansa ba.
Wata sanarwa da campaign din sake zaben shugaba Joe Biden ya fitar ta ce a New York a yau mun ga cewa babu wanda ya fi ƙarfin doka. Tsohon mai shigar da ƙara na tarayya kuma farfesa a makarantar shari'a a New York Steve Cohen bai yi mamakin hukuncin ba.
The legal reality is either you believe in the jury system or you don't. And I happen to believe in the jury system. The case was tried. It was tried carefully, at times almost meticulously. It doesn't mean there won't be issues on it.
Shaidu 22 ne suka bayar da shaida a shari'ar da aka shafe makonni 6 ana yi ciki har da editan jaridan tabloid wanda ya bayyana murƙushe labaran da ke sukar Trump da jarumar fina-finan batsa Stormy Daniels wacce ta ce an biya ta ne don ta yi shiru game da mu'amalar ta da Trump yayin da ya musanta da tsohon lawyer Trump Michael Cohen wanda ya ce ya biya waɗannan kuɗaɗe ga Daniels a madadin Trump. Lauyan gundumar Manhattan Alvin Bragg ya ce masu taimaka alkali sun yanke hukunci ne bisa hujja da doka.
While this defendant may be unlike any other in American history, we arrived at this trial and ultimately today at this verdict in the same manner as every other case that comes through the courtroom doors.
A ranar 11 ga watan Yuli ne aka shirya yanke wa Trump hukunci kwanaki kaɗan kafin jam'iyyar Republican za ta tsayar da shi a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa a babban taron jam'iyyar wanda za a yi a jihar Wisconsin ta tsakiyar yammacin ƙasar.
Zara Aminu Fage kenan da fassarar rahoton Tina Trent. Yanzu kuma ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Ƙasar Mexico za ta kafa tarihi a ranar 2 ga watan Yuni yayin da 'yan ƙasar za su zaɓi mace a matsayin sabon shugabarsu a zaben da dubbai suke takarar kujerun ƙananan hukumomi da kujeru a matakin jiha. Mexico tana ƙoƙarin zaɓar shugabar ƙasa mace a zaɓe mafi girma da aka taɓa yi a ƙasar. Yaƙin neman zaɓe ne a cewar wata ƙungiya mai zaman kanta Data Civica ta ce an kashe 'yan takara 30.
Las autoridades electorales y en claro en acuerdo con las autoridades administrativas y de seguridad han realizado un despliegue muy amplio. Hay miles de
hukumomin zaben sun yi na'am da hukumomin gudanarwa da hukumomin tsaro da kuma jami'an da za su bai wa 'yan takara kariya musamman ma waɗanda suka fi kasancewa cikin haɗari. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da ministan tsaron China Dong Jun sun yi ganawar gani ido da ido karin farko don yin shimfidar tattaunawa akan Shangri-La da za a yi a Singapore ranar Juma'a. Jami'an biyu sun bayyana ra'ayoyinsu akan jerin batutuwan da suke ci musu tuwo a ƙwarya, ciki har da batun tsanantar rashin jituwa tsakaninsu akan mashigar Taiwan, tsakanin Philippines da China a kudancin tekun China, da ma manyan rikice-rikicen duniya kamar yakin Russia da Ukraine da kuma rikicin gabar ta tsakiya. Ganawar na tsawon mintoci 75, Austin da Dong duk sun bayyana muhimman da ke akwai na bada damar tattaunawa tsakanin sojojin bangarorin biyu, sannan sun sha alwashin sake ci gaba da tattaunawa tsakanin kwamandojin bangarorin da ke fada da juna cikin yan watanni masu zuwa.
Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Inda masana ke ci gaba da tsokaci kan makomar kasar gumin dan bindigan nan na Najeriya da aka fi sani da Baleri, da jami'an tsaron Niger din suka kama tare da wasu 'yan tada kayar baya a makon nan. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu ta yi tsami sakamakon takunkuman da suka biyo bayan juyin mulkin soji a Niger din. Daga maradi ga Mansur Sani dauke da karin bayani.
Hukumar sojan Niger da ake kira Frontal Bishia sun damike babban dan ta'adda Baleri a wani gari da ake ce Makowa Gwani dake cikin maradi Jamhuriyar Niger, a yayin da suke wani taron kai hari a cikin Niger da Najeriya. Lamarin tsaro da kasashen biyu makwabtan juna ke fama da shi na cikin abubuwan da ke mai da hannun agogo baya a fannonin ci gaban al'amuran mutanen yankin. Isu Mamman, gwamnatin jihar Maradi na mulkin soja, ya tabbatar da haka a gaban manema labarai bayan godiya da karfafa gwiwa ga jami'an tsaro da kuma kiran shiga al'umma da su bada gudunmuwar su.
Sai mu Allah godiya, Allah da ya bamu wannan sa'al kamo wannan babban ta'adda da ke cikin Baleri da yake a yayin zamfara ta fada da yake neman ruwa jallo a Najeriya, amma har a Niger musamman saboda yana ƙetaro iyaka yana barna ya koma. Jama'a su gani su tabbata da cewa jami'an tsaro na jihar Maradi musamman na operation Frontal Bishia ya suke tsayin daka saboda su tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin wannan yankin namu, musamman a wannan lokacin da damuna ta fara sauka. Ba taɓa yin irin wannan aikin ba a sani na ko a cikin ƙasar nan gaba da jihar Maradi kawai ba. Ya kamata su zama jama'a shi ne na hannun dama na Bello Tush, kuma a cikin wanda Najeriya take nema a nan arewa yana cikin matsayi na 40. Alhamdulillah sun ba da rahoto kuma ga sakamako ga nan gaban kowa ya gani. Shike sa yau za mu kira hallo kai 'yan uwan. Ya kamata mu gane cewa irin da muke ciki jami'an tsaro suna buƙatar taimako kan rahoto abinda na gani bai kwanta mu a rayuwa ba.
Wasu daga cikin al'umman Maradi sun yi tsokaci kan wannan nasara da jami'an tsaron suka samu.
Muna na Shafi'u Mamman, muna fatan Allah ya ƙara wasu ƙarfin gwiwa, amma ni tsarin da zan shawara da nake bada ni ra'ayina da an kama kawai a kashi. To tana yiwuwa kuma Najeriya ta ce a bata shi kuma a kosa labaru da take son ya basu, kuma Niger sai ta ga dama ne za ta bada shi.
Sunana Mutaka wanda aka sani da Shagi, ni tele ne nan sabon gari Maradi. Wannan ba alfahari ne ga kasa ta mutan Niger. Jami'an tsaro suna kokari suna bada rayuwarsu bisa kan taimakon al'umma. Tsaro shine ci gaban kasa.
Tambayar da al'umma ke yi ita ce kasancewar Baleri dan Najeriya ne da sauran mutanen shi, Niger ce za ta hukunta shi ko kuma Najeriya? Malam Abdu Dan Neto na kungiyar farar hula ko daye ya yi tsokaci.
Da bannan Najeriya ce kadai ya ƙetaro nan mun kama sai mu ba, saboda akwai wannan rijejeniya garin mu da su da yanzu abin ne ya sauya. Abin da ya sauya saboda wannan 'yan matsaloli da muka samu ta tsakaninmu da su, saboda abin da ya kai mu ga hifa daga cikin Sadiyawo. To kaga ire-iren waɗannan abubuwa shi yasa mu yanzu na Niger in kanmu laifi muna da koti wadda ke hukumta irin wannan abubuwa.
Domin ƙara tabbatar da cikakken tsaro a wannan ƙasa ta Niger, musamman ma bakin iyaka, jami'an tsaron na ci gaba da sintiri lokaci zuwa lokaci domin yi wa tabkar hanci. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
A gaida Mansur Sani. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitocin 16:25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma tashinhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Sannun mu da arzikin kasancewa da ku a cikin shirin Daɗan Gari. Shirin haɗin gwiwa wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku, inda a yau Yusuf Mustapha Batsari ne daga gidan Radio Landmark FM Kwantagora a jihar Niger, Nigeria, zan gabatar muku da shirin, inda a shirin na wannan lokaci mun samu nasarar ziyartar garin Masamagu dake yankin masarautar Kwantagora a karamar hukumar Magama ta jihar Niger, domin jin asalin kafuwar garin da ma waɗanda suka kafa garin na Masamagu da a yanzu ya haura kimanin shekaru 200 da kafuwa. Malam Atahiru Muhammad kani ne ga sarkin Masamagu ya fara ne da bayyana muna asalin waɗanda suka kafa garin na Masamagu da ma sarakunan da suka mulki garin Masamagu tun daga kafuwarta har zuwa wannan lokaci.
Tarihin garin Masamagu ya samo asali ne, Masamagu ba sunan mutum bane, ba sunan itace bane, ba sunan wani dabba bane. Tsaunin garin kuke gani shine asalin Masamagu, kuma Masamagu wanda suka kawo Masamagu sun zo ne da sunan yawon halbi. Suka zo yawon halbi nan garin Masamagu, suka zauna, suka ga ya dace, suka ga wuri ya dace su zauna su kafa gari wurin. To shine suka zauna. Wanda ya fara, wanda ya kawo daga Katsina Ishitu yana yawon halbi, sannan ya zo ya sauka a rawudin Makwaro. To daga Makwaro ya taso ya zo ya zauna nan. A kwana a tashi sai abokin shi mai suna Akure ya biyo shi. Daga nan suka zauna suna nan su biyu, suna shagalin su na halbi, har inda suka shawara suka ga ya dace su kafa wuri. To da suka zauna suka dubi wuri inda ya dace su zauna, suka kafa wuri, suka dan bukan suka zauna. Kuma garin ya taso ya samo asali ne a an kawa shi ne tun shekarar 1702, shekaru kusa shekaru 200 da wani abu kenan. To daga nan da suka zauna suna nan, shi abokin nasu suka ga ya dace a samu shugaba. To shine Akure aka bashi, shine sarki na farko ga wanda ya fara zama sarki Masamagu. Akure shine fara zama sarki na farko. Bayan Akure ya mutu, wanda ya zo sarki na biyu shine Kuka. Kuka shine zo ya sarauta na biyu nan garin Masamagu. To daga nan bayan Kuka, wanda ya zo sarki na uku, wanda aka dauko daga garin Lagan, shi ma dan sarauta ne, ana ce mashi Jatau. To daga nan bayan Jatau ya gama sarauta, wanda ya zo ya biyo shi daga sarauta shine Shehu. Shehu shine sarauta na hudu. Bayan Shehu ya kwashi tsawon shekaru yana sarauta, daga nan sai wanda ya zo sarki na biyar shine Guda. Shi ma Guda ya kwashi tsawon zamani yana sarauta. To wanda ya zo sarki na shida shine Sulacigai. Sulacigai shine ya zo sarki na shida. To bayan sarautan Sulacigai ya ɗebi tsawon shi zamani yana sarautan shi, sai sarki Umaru. An gane ku? Sarki Umaru shi kuma shi ya samu shekaru 25 yana sarauta. Bayan ya samu wannan shekara, wanda ya zo sarauta na takwas tare da lokacin da aka yi yaƙin na Gwamatsa kenan, shine Gandu. Gandu yana sarauta aka zo tsaya da yaƙin na Gwamatsi. An gane ku? Bayan an zo yaƙin na Gwamatsi ya wuce, wanda ya zo sarauta na tara shine Ganau. Ganau shine zo sarauta ya yi sarki na tara. An gane ku? Ya kwashe shekara daga 1950 yana nan mulki, yana tsawon mulkin garin Masamagu. An gane ku? Wanda ya zo sarki na goma shine Kuri. Kuri shine ya sarauta na goma. Bayan shi sai sarki Umaru, sarki Abubakar mahina kenan. Abubakar shine mahina. Abubakar ya hau sarauta 1974, ya rasu bayan shekara 21 abu yana sarauta, ya rasu. Bayan rasuwan shi ya rasu 1996, ya rasu. Allah ya mashi rasuwa. To bayan rasuwan shi sai kanishi shi kuma ya hau sarauta, shine Muhammadu. Shi ma ya sarauta daga 1996 zuwa yana ko share shekara 15 shi ma yana sarauta Muhammadu daga nan bayan sarautar Muhammadu sai sarki Ibrahim Bello shi ma ya kwashi tsawon shekaru shi ma yana sarauta Ibrahim Bello bai watan shi bi ne ba yana sarauta to daga nan sai shi wanga sarki ya yanganawa Yusuf Muhammadu wanda shine ke kan mulki yanzu sarakuna 14 daga kafin mu sama gu
to yanzu ka bayyana cewa tun farkon asali mafarauci ne yazo daga Katsina asalin kafin wannan gari kenan na sama gu to a iya cewa wasu kabilu ne mafi rinjaye ko mafi yawa a wannan waje
na mu gare kambari ne
yaya bayanin wanzuwar su da kuma yawaitar su
to wanzuwar su kaga duk kowane sarki dana hada maka kowa na da zuri'ai shi kaga ne ku yanzu haka ma zaure na sarauta ina ganin muna zaure kusan 6 ne ko 7 kaga dai shi zauren wanga sarki dake sarauta yanzu sai zauren Bello sai zauren Gano sai zauren Jatau zaure huɗu kenan ku to su ne asalin kafin mu sun ku dukan zauren ga dai gani dukan mu abata ne kaga ne ku duk asalin mu abata ne
garin na sama gudai gari ne da ya shahara bangaren noma da kiwo da kuma kasuwanci tun daga iyaye da kakanni kamar yadda dai Malam Attahiru Muhammad ya daddada muna
to shi dai masamagu ba abin da suka dogara da shi daga noma sai kasuwanci shi baban gadan nawa da nake faɗa maka Abubakar wanda ya sarauta na 7 ne ba babu irin kasuwancin da bai ba yayi kasuwanci na goro daga kurmi ya dauko goro ya so da shi nan in yi zo da shi nan zai fataushi shanu kuma ji da shi kurmi tun yi sai sai zai sau goro ya dawo da shi har inda ya zo yana sana'an gida ya dauki gida daga nan zuwa Kano to kuma shi ma yayin ganawa haka ne wanda ke sarauta yanzu kuma amma dukan sai da ke ganin su nan ba abin da suka dogara shi sai noma daga noma sai kiwo
yanzu idan muka dauko ta bangaren fuskan ci gaba musamman na zamani da ƴan siyasa misali kan samar a ire-iren waɗannan garuruka da suke da tarihi ya zaka bayyana ci gaban da aka samu ta fuskan siyasa
alhamdulillah farko kaga tun farko 1976 musamman za a dauki yaro makaranta sai an kai shi bito sai shi zuwa karatu 1976 shine aka samu ci gaba kina primary nan garin Masango kaga wannan babban ci gaba ne ana nan tahiya ta tahi aka gina asibiti nan kaga wannan babban ci gaba ne ko ba shine ba kuma a cikin haka tahiya tana ta tahiya har muka samu ci gaba haka ba mu dama in za a yi sallan juma'a sai an shiga mota an je bito sai an kashe kudin mota an je bito ana nan aka ba mu masallacin juma'a shekaru da dama sun yi nan kuma asalin masallacin juma'a yana da tarihi na gaske tunda marigayi Muhammadu Matsido sai da ya taba sallah nan wannan masallacin ya kuma samu wurin albarka ha kuma dauko nashi gudunmuwa yace ga sarka nashi wanda za a ci gaba da wannan aikin masallaci to kaga wannan ai duka ci gaba ne kaga ne ku kuma sannan a cikin haka kaga yanzu cikin shekaran gana bana gashi mun samu ci gaba mun samu daga ci masallaci yanzu muna daga ci na farko shi wanga sarki shine daga ci na farko duk fadan mai tamar ba sarki su da
to kamar da yadda wasu garurukan dake da dimbin tarihi ake samun koma baya ta fuskan ilimi da kan wutar lantarki da ma ruwan sha a wannan gari na Masamagu lamarin ba haka yake ba don kuwa Malam Attahiru ya tabbatar da cewa tsakaninsa da gwamnatin yankin sai san barka da fatan alkhairi
a gaskiya ba mu fuskantar wani kalubale tsakaninmu da mutanen gari ko kuma da ƴan siyasa sai dai mu nemi zaman lafiya tsakaninmu da su ko ba gaskiya ba kuma addu'armu Allah ya kara mana zaman lafiya amma babu wani kalubalen da muke fuskanta tsakaninmu da su ko ba gaskiya ba in nace maka ga wani kalubale da ke tsakaninmu da su kaga lahu da abin da ba daidai ba ko ba shi ne ba
to yanzu ina hasashen ka misali a ce shekara 50 nan gaba ga wannan gari
to shekara 50 nan gaba ban ma sai kai shekara 50 shekara 10 nan gaba a ce Masango ta wuce wanga matsayin na daga shi yawwa
sai matsayin hankali
yawwa kaga ne ke na
ma sauraro da kuma haka mun haka karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin Malam Attahiru Muhammad da ya bamu tarihin kafuwar garin Masamagu da sashen Hausa na muryar Amurka da ma hukumar gudanarwa na gidan rediyo Landmark FM Kwantagora Yusuf Mustafa Batsari da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, wanda yake shawarar da shugaban ƙasa Malam Ahmad Bola Tinubu ya baiwa gwamnonin Najeriya da su daina yawace-yawacen ƙasashen waje, su riƙa zama a jihohinsu domin yi wa jihohinsu ayyukan ci gaba. Hakan abu ne mai kyau, ganin yadda wasu gwamnonin ke kwashe kuɗin jihohi suna yin yawace-yawacensu. Sai sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Maɗatai da Magaram da Yusuf Makeri Maɗatai da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakuba Mai Aski Badaraka da Haddabi Mai Kwamfuta Mai Yama, suka ce muna kira ga gwamnatin mulkin sojan ƙasarmu ta Jamhuriyar Nijar da cewa ya kamata ta duba ta rage kuɗin makamashin man fetur, ta dawo da shi daidai da yadda kowane talakan Nijar zai iya sayansa a cikin sauƙi ba tare da takura ba, tunda dai wannan man muna da shi a ƙasar. Sai sakon Malam Ango malamin makaranta Yawuri ya ce ina taya gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasiru Idris Ƙauren Gwandu murnar cika shekara ɗaya bisa mulki, sannan ina kira gare shi don Allah ya inganta albashin malaman makaranta musamman na firamare, ganin yadda suka fi kowa ƙarancin albashi musamman ga wannan tsadar rayuwa da ake ciki. Sai sako na gaba wanda ya fito daga Sani Muhammad Tindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya, ya ce hakika samun lamunin dala miliyan 500 daga bankin duniya da Najeriya za ta samu domin gyara wutar lantarki abin farin ciki ne. Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu. Daga ƙarshe kuma ina addu'a Allah ya sa a yi amfani da lamunin ta hanyar da ta dace, amin summa amin. Sai sakon Garba na Hali Kamba a jihar Kebbi ya ce muna roƙon Allah duk ɗan kasuwar da ke da hannu wajen janyo abinci na tsada a Najeriya, Allah ya yi mana maganinsa kuma ya kawo mana sauƙi a ƙasarmu ta Najeriya. Sai sakonmu na ƙarshe daga Babangida AA Dogo Zurmi jihar Zamfara a Najeriya ya ce muna ƙara sanar da mahukunta halin da talakawa muke ciki a wannan lokaci, ga yunwa, ga tsadar rayuwa, wa uba ga rashin zaman lafiya musamman mu al'ummar karkara da muka dogara da noma, amma yanzu noman ya gagara, yunwa ta yi mana katutu. Shugabanni ku ji tsoron Allah, ku gyara salon shugabancinku. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To murtala a takaice. Wata tashar talabijin mallakin Hufi a Misira ta faɗa yau Juma'a cewa hare-haren Amurka da Birtaniya sun kashe mutane 16 sannan wasu 35 sun jikkata a gundumar Hudaydah a Yemen. Tashar ta ruwaito cewa hare-haren sun auna wani gini ne da ke lardin Al-Haq da gabar tekun Salika a Hudaydah, inda wata tashar rediyo take amfani da shi. Sojojin Amurka da Birtaniya sun ce sun kaddamar da hare-hare akan mayakan Houthi ne jiya Alhamis a wani bangaren yunkurin su na hana kungiyar mayakan kawo cikas a harkar zirga-zirgar jiragen ruwa a Bahar Maliya. Yau Juma'a dakarun Isra'ila sun kai hare-hare a fadin zirin Gaza, inda shaidun gani da ido suka bada rahoton aukuwar hare-haren sama a birnin Rafa na kudancin Gaza, inda yakin da aka kwashe kusan watanni 8 ana yi ya mai da hankali a bayan nan. Wani harin da ya tada gobara sannan ya kashe mutane da dama a wani sansani inda mutanen da suka rasa mahallansu suke fakewa a ƙarshen mako ya haifar da sabon suka. Rokokin da sojojin ruwan Ukraine suka harba sun afka wata tashar mai a tashar jirgin ruwan Russia ta Kharkiv a yankin Krasnodar yau Juma'a, abinda sojojin Ukraine suka wallafa a manhajar aiki sakonni ta Telegram. Kasar Mexico za ta kafa tarihi a ranar 2 ga watan Yuni, yayin da 'yan kasar za su zaɓi mace a matsayin sabon shugabar da za su shugabar su a zaben da dubbai suke takarar kujeru ƙananan hukumomi da kujeru a matakin jiha. Mexico tana ƙoƙarin zaɓar shugabar ƙasa mace a zaɓe mafi girma da aka taɓa yi a ƙasar. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da ministan tsaron China Dong Jun sun yi ganawar ido da ido karin farko don yin shimfiɗar tattaunawa akan Shangri-La da za a yi a Singapore ranar Juma'a.
Kuma saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu. Sai kuma a dakace shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, ƙarfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, ya ajiye mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta tsaya ne gabatar da shirin da Fiona nan dudu da ta kula da sauti kuma ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ne Murtala Faruk sanin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.